Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro, assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Hadisa Kyari ce tare da Murtala Faruk Sanyinna da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Asabar 26 ga watan Nuwamba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Murtala da kanan labarai.
Ma'aikatar tsaron Birtaniya ta ce akwai yiwuwar Rasha tana cire makaman nukiliya daga cikin tsofaffin makamanta na nukiliya, tana kuma harba makamai marasa albarusai kan Ukraine. Masu zanga-zanga sun yi maci kan titunan Urumqi, babban birnin yankin Jiangxin na China, domin nuna bacin ransu akan tsawaita zaman kulle na annobar COVID-19. An rufe rumfunan zaɓe a Taiwan a wani zaɓen yanki da shugaba Tsai Ing-wen ya bayyana a matsayin wani babban sako ga duniya na ƙudurin tsibirin na kare demokuraɗiyyarsa.
Kanan labarin kenan. A cikin shirin, za ku ji cewa wani ƙudurin doka da zai ba da dama a kafa wata cibiyar horas da 'yan sanda na musamman ya tsallaka karatu na biyu a Majalisar Dattawan Najeriya. Sannan kuma za ku ji inda 'yan bindiga suka afka wani masallaci a yankin birnin Gwari. Za a kuma ji sharhi akan gasar ƙwallon ƙafa ta duniya da ake yi a Qatar. Kamar kowane yammacin ranar Asabar, yau ma muna tafa da shirin A Dawo Lafiya, wanda baba muke rike gabatarwa. Sai kuma kaɗan daga cikin saƙonnin da ku masu sauraro ke aika mana. Amma yanzu sai a gyara zama domin a sha kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan yammacin, ga kuma cikakkun labaran duniyar. Ma'aikatar tsaron Birtaniya ta faɗa a cikin rahotonta na sirri da aka wallafa a shafinta na Twitter a yau Asabar cewa akwai yiwuwar Rasha tana cire makaman nukiliya daga cikin tsofaffin makamanta na nukiliya, tana kuma harba makamai marasa albarusai kan Ukraine. Wasu tabbatattun hujjoji na hotuna sun nuna ka rikicin wani makami kirar AS-15 Kent da aka harba ta sama, wanda aka kera a shekaru 1980, kuma akwai yiwuwar an sauya kan makamin. Ma'aikatar ta ce ko da yake irin waɗannan makaman kan iya haifar da wata illa ta hanyar ƙarfin harba makamin ko kuma sinadarin da yake fitarwa, akwai yiwuwar ba za a sami cimma tasirin da ake son yayi ba ga waɗanda aka harbawa. Rasha na fatan kawai makaman za su yi amfani ne a zaman baddakama da kuma karkatar da hankalin na'urorin kariya daga harin sama na Ukraine. Ma'aikatar ta ce ko ma dai menene manufar Rasha, wannan lamari na nuni da yanayin karanci da Rasha din take ciki, musamman na makamai masu cin nisan zango. Masu zanga-zanga sun yi maci akan titunan Urumqi, babban birnin yankin Jiangxin na China, domin nuna bacin ransu akan tsawaita zaman kulle na annobar COVID-19. Zanga-zangar ta biyo ne bayan wata gobara a wani ginin gidajen jama'a mai tsawo a Urumqi a ranar Alhamis, wadda ta yi sanadiyar mutuwar mutane 10 da kuma damuwar cewa dokokin zaman kulle sun hana ma'aikatan kashe gobara damar shiga a cikin ginin da wuri, haka kuma sun tauye mazauna ginin daga ficewa. Zanga-zangar ta kuma biyo bayan wata tattaunawa ta intanet da yanzu aka shafe ta a kafafen sada zumunta na China, da ke saka ayar tambaya kan yadda 'yan kallo ba su saka takunkumin rufe fuska ba a wasannin gasar cin kofin duniya, yayin da China ta ci gaba da tsanantawa 'yan ƙasarta kan dogon zaman kulle. Fiye da ƙasashe 120 a sauran sassan duniya sun ɗage dokokin takaita zirga-zirga na annobar COVID-19 da daɗewa, a cewar wani da ya wallafa tambaya, wanda ya ce yana zaune ne a arewa ta tsakiyar lardin Shaanxi, inda nan ne da daɗaɗɗen babban birnin China na Xi'an. Birnin na Urumqi ya kasance a cikin dokar kulle tun a watan Agusta, to sai dai kuma birnin na samun sababbin kamuwa da cutar ta COVID-19 har 100 a kowace rana. Ministocin lamuran cikin gida na kasashen Turai a jiya Juma'a sun yi na'am da tsarin kungiyar tarayyar Turai ta EU na tsara isowar bakin haure, bayan wata muhawara mai zafin gaske kan wani jirgin kwale-kwale na ceton 'yan gudun hijira da ta barke tsakanin Italiya da Faransa. Faransa ta zargi Italiya da ƙin mutunta dokar teku ta hanyar mayar da wasu jiragen ruwa da ke ƙarƙashin kulawar wata ƙungiya da ba ta gwamnati ba farkon watan nan, da zafafa batutuwan sasanta rikici a Brussels domin haddasa wata sabuwar takaddama ta EU akan lamarin da ke da alaƙa da siyasa. Dukkan ɓangarorin dai sun bayyana taron da cewa ya yi armashi sosai.
An jima kaɗan Murtala zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya, amma kafin nan bari mu shiga fagen rahotanninmu. Wani ƙudurin doka da zai ba da dama a kafa wata cibiyar horas da 'yan sanda na musamman ya tsallaka karatu na biyu a Majalisar Dattawan Najeriya. Wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda na ɗauke da ƙarin bayani.
Wannan cibiyar da ke garin Goza a jihar Borno za ta bambanta da cibiyoyin horar da 'yan sandan yau da kullum wanda ake kira Police College a Turanci. Wannan cibiya ce ta daban wacce za a inganta ta domin horar da 'yan sanda na musamman waɗanda za su yaƙi ta'addanci, 'yan fashi da makami, ta da ƙayar baya da sauran munanan laifuka da ke addabar ƙasar. Sanata mai wakiltar Borno ta Kudu Muhammad Alin Dume, wanda shi ne ya kawo ƙudurin a zauren Majalisar Dattawa, ya ba da hujjojinsa yana cewa
sokin da ke samu a fannin tsaro ana haɗawa da special forces din ne, ana musu training na musamman, sojoji, air force, navy, duka suna yin haka. To maimakon ana yin shi daban-daban sai a haɗa inda za su yi ɗin ko kuma a tura su, maimakon kuma ana kai su kasan waje, to gara aka kawo malaman wanda za su koyar da su, su zo su yi train the trainers. Wannan makarantar da nake so a upgrading, mobile training camp ake kiransa da a Goza, an san shi is famous, kuma yau kenan na shekara 38 da aka kafata. Abunda nake cewa shine a yi upgrading nashi ya kai ga inda za a ba su budget nasu, kuma su dinga ci gaba da training musamman police.
To sai dai ga masanin harkar tsaro Dr. Kabiru Adamu ya bayyana ra'ayinsa akan kafa cibiyar kamar haka.
Akwai buƙatar irin wannan sashi, amma kuma kar a bata yunkurin da ake yi da jawo wa'ansu ababe wa'anda ba hakkin hukumar 'yan sanda bane a ce na yi, a kafa su su tsaya a matsayin sashi na kundin bala duk lokacin da ake buƙatar 'yan sanda wa'anda ke da irin wannan horo za a tura su, misali ba tare da ambaci matsalar ta'addanci ba da sauransu.
Shi ma ƙwararre a fannin tsaro Dr. Yahuza Ahmed Getso yana ganin wannan ihu ne bayan hari.
Wannan cibiya ba za ta iya haifarwa da tsarin da ake magana na tsaro da mai ido ba, kuma ba za ta zama mafita ba, illa dai kawai za ta zama wata hanya ce ta ƙara samar da aikin yi ga ɗiyan waɗanda suke masu faɗa aji da masu iko a ƙasa da su da yaransu da sauran 'yan barandansu. Amma ba wai don a samar da mafita akan matsalar tsaro ba, wannan zai zama an maimaita wani abu ne irin wanda aka saba yi na yau da gobe a sauran hukumomi waɗanda aka shayi waɗanda kuma ba su taɓa fidda ayi daga rogo ba.
Shi kuwa mai nazari a fannin zamantakewan ɗan adam Abubakar Aliyu Umar ya ce a nan ɗin ma wata hanya ce na wawuran kuɗi.
Dalilin ƙirƙiro wannan ma magana ko kuma kawo wannan ƙuduri ba wani abu bane, akwai mutanen da suke da wata muradi nasu na musamman da suke neman cimma, domin babu yadda za su cimma wannan muradu nasu in ba tare da hanyar da za a samu a kirkiro inda za a jidi kuɗin jama'a ba. Wannan ba shi da wani muhimmanci musamman a wannan lokaci da ƙasar nan ake binta bashi ba iyaka, kuma kullun sake rungumo bashin nan ake yi.
Majalisar Dattawa ta mika ƙudurin ga kwamitin kula da harkokin 'yan sanda, inda aka ce yayi aiki akan ƙudurin ya dawo da rahoto bayan makonni hudu. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla a gaida Madina Dauda. Ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sannan kuma ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da Instagram. Ga Murtala Faruk Sanyin na da ci gaban labaran duniya.
An rufe rumfunan zaɓe yau Asabar a Taiwan a wani zaɓen yanki da shugaba Tsai Ing-wen ya bayyana a matsayin wani babban sako ga duniya na ƙudurin tsibirin na kare demokuraɗiyyarsa a daidai lokacin da halayyar tsokana ta China take daɗa ƙaruwa. Zaɓen na magajin gari da hakiman gundumomi da kuma kansiloli sun karkata ne kan lamuran cikin gida kamar annobar COVID-19 da manyan laifuka, haka kuma waɗanda aka zaɓa ba za su sami damar saka baki akan ƙudurorin ƙasar China ba. To sai dai Tsai ya bayyana zaɓen da cewa ya sha gaban na cikin gida, yana mai cewa duniya tana kallo yadda Taiwan take kariya ga demokuraɗiyyarta a daidai lokacin zaman tankiya da China wadda ke girarin cewa tsibirin yankin ta ne. Tsai ya faɗawa manema labarai a jiya Juma'a cewa Taiwan tana fuskantar matsin lamba daga waje. Faɗaɗa mulkin mallaka na China yana haifar da ƙalubale ga jama'ar Taiwan a kowace rana domin tabbatar da tsarin iyakokin 'yanci da demokuraɗiyya. 'yan wasan kasar Iran a gasar kwallon kafa ta cin kofin duniya sun yi takin kasar su a jiya Juma'a kafin su yi nasarar doke kasar Wales a wasa ta biyu da Iran din ta buga a gasar a filin wasa na Ahmad bin Ali da ke Qatar a ranar ta Juma'a. Takin na kasar Iran ya hadu da sowa a yayin da 'yan wasa suka yi amfani da baki domin rera takin. An bayyana rashin rera takin da 'yan wasa suka yi a ranar Litinin a zaman alama ta nuna goyon baya ga zanga-zangar da ta barke a Iran bayan wata matashiya 'yar shekaru 22 Mesa Aminu ta mutu a hannun 'yan sanda bayan da aka tsare ta saboda rashin sanya hijabi ba daidai ba. Akalla 'yan wasan kasar biyar ta Iran tsofaffi da na yanzu ne aka kama tare da tsare su bisa tuhumar shiga da karfafa zanga-zangar. Wasu da ke goyon bayan Iran a wasan da ta buga da Wales a jiya Juma'a an bayyana su da 'yan kasar da ke zaune a wasu kasashe kamar Pakistan da Bangladesh.
To a gaida Murtala da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. ‘Yan bindiga sun afka wani masallaci a yankin birnin Gwari inda suka kashe mutane biyu suka raunata wasu sannan kuma suka sace mutane da dama.
Kimanin watanni biyar kenan dai da jami'an tsaro suka fara kutsawa dazuzzukan da ke wasu yankunan jihar Kaduna da nufin murkushe 'yan bindigan da ke dajin. Sai dai kuma duk da haka ana ci gaba da samun hare-haren 'yan bindiga a wasu sassan jihar Kaduna. Shugaban kungiyar al'ummar masarautar birnin Gwari Malam Ishaq Usman Kasai ya ce har yanzu fa 'yan bindiga na cin karansu ba babbaka a wasu yankunan birnin Gwari.
Yan ta'addan sun shigo ne jiya a garin Damari salin karfe 8 na dare inda anan ne suka kama halbi suka kashe mutum biyar sannan kuma suka fafasa shaguna suka kwashi kayayyaki sannan kuma suka kuma tafi da mutane da dama wanda a yanzu halin da ake ci ba mu gama kayyade adadin yawan mutane da suka kwasa a wannan garin na Damari ba. To amma kusan kullun da wuya ka samu ranan da ba za a kai hari gaskiya a karamar hukumar birnin Gwari domin ko ranar Lahadin da ta gabata wa'annan 'yan ta'adda sun shiga wani garin da ake kira Kimbi suka shiga daidai lokacin ana mutane ana sallan isha'i a masallacin Juma'a na garin Kimbi inda suka kulle wannan masallaci suka bude wuta. Allah ya kiyaye sun halbi dai mutane da dama sannan kuma mutum biyu a nan take suka rasa rayukansu kuma suka kwashe mutane a wannan gari na Kimbi inda har da limami wanda yake bada sallah a wannan lokacin suka tafi da shi.
Kokarin jin ta bakin kwamishinan tsaro na jihar Kaduna Malam Samuel Aruwan game da wannan sabon hari dai ya ci tira. Sai dai dama gwamnan jihar Kaduna Malam Nasir Ahmad Ɗan Rufa'i ya ce duk kokarin da gwamnatin jihar Kaduna za ta yi sai gwamnatin tarayya ta dauki wasu matakai kafin nasarar murkushe wannan matsala baki daya.
Duk kokarin da muke yi da kokarin da jami'an tsaro da gwamnatin tarayya ke yi a wannan masifa na garkuwa da mutane da kashe-kashe karuwa yake ba da guwa ba abu ne wanda yake damun mu kware. Shi yasa muka yi kira ga gwamnatin tarayya a kara taimakama sojojinmu da 'yan sandanmu da sauran jami'an tsaro da kayan aiki makamai jiragen sama da sauran kayan aiki wanda zai taimaka musu domin su gama da wannan 'yan ta'addan. Ya kamata kuma a ƙara yawan sojoji da 'yan sanda domin waɗanda muke da su gaskiya ba su isa ba in ka dubi irin matsalolin da suke fuskanta. Saboda haka kullum suna cikin matsaloli amma suna iyakan ƙoƙarinsu. Mu a gwamnatin jiha muna iyakan ƙoƙarinmu ba su duk abin da suke bukata iyakan ƙarfinmu. Amma dole ne yadda akwai tiyata komanda a Maiduguri wanda yake lura da matsalan Boko Haram ya kamata mu ma nan a arewa maso yamma da jihar Niger a sa mana tiyata komanda wanda zai rika aikin shi kawai yayin aikin 'yan ta'addan nan.
Yanzu dai an samu saukin hare-haren 'yan bindiga a wasu sassan kananan komun cikin Igabi da Kajuru. Sai dai al'ummomin birnin Gwari da Giwa na cewa har yanzu fa suna fama da hare-haren 'yan bindiga a yankunan su. Isa Lol Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
To a gaida Isa Lawal Ikira. A yayin da aka shiga kwana na 7 ana buga wasan cin kofin duniya na maza a kasar Qatar da kasashe 32 ke fafatawa, inda za a samu kungiya daya tilo da za ta lashe gasar. Mai sharhi kan harkokin wasanni a Ghana, Awal Muhammad Kesben, ya bayyana wa abokin aikinmu Muhammad Hafiz Baballe cewa bai ga wata rawa da kasashen Afirka suke takawa ba, illa kasar Senegal da ta yi nasara a wasa daya, ta yi rashin nasara a daya.
Ni dai naga kaman matsalan da muke samu a cikin yawan African countries da suka je World Cup ga ni dai a ra'ayina banga kaman ko wani su ya taka rawan gani banda Senegal da yayi ta ci Qatar ta zura kwallo uku Qatar kuma ta zuba mata da yaba kuma kamin Ghana da Portugal su buga in ka duba ba wani kasan African da ya sa kwalla gabanin Dede Ayu shi ma ya sa kwalla shi sa wannan shine abin farin ciki da muka samu kamin Senegal da Qatar su buga.
To amma kana ganin kasashen Afirka da za su buga wasannin su na biyu wanda yanzu haka kasar Senegal ta buga wasanta na biyu ta yi nasara sannan kuma Tunisia ta buga ta yi rashin nasara da ci daya da nema. Yanzu kana ganin kasashen uku da suka rage na Afirka wanda za su buga wasansu na biyu ko za su taka wata rawar gani?
Kaga in ka duba kasa kaman Morocco ita naga kaman tana da alaman za ta yi ta yi wani a cikin wannan gurupin da aka sa ta don kaga Morocco ta buga abin ga ita da Croatia ba wanda ya saka kwallo kuma da suka buga wannan sabon wasan da za su yi su da Belgium kuma za ka duba su ma suna cikin wayan da ke suka taka rawan gani a cikin wanga World Cup amma Cameroon dai ina duba ni dai ban ga alaman za su yi su yi wani abu ba domin Cameroon tun shekaran da ake ce ma 2002 daga Japan Korea da suka ci Saudiya suka zura musu kwalla daya Saudiya bai ya ci ba Cameroon bai iya ya win kowane wasa daga World Cup ba domin 2006 Cameroon bai iya ya je World Cup ba 2010 daga South Africa Cameroon ya zauna Japan ya zura mai kwalla daya Cameroon da Denmark Cameroon ya ci daya Denmark ya ci shi uku Cameroon da Holland 2010 nan no daga cikin group kaga kaman Cameroon ya ci daya Holland ya ci shi 2-2 shi za 2-1 kenan in an je kuma Brazil 2014 Cameroon group games shi da ya buga duka ya zauna aka ci shi ka duba ita da Mexico Cameroon ta zauna Mexico ta ci ta daya ita da Croatia kuma Cameroon ta zauna Croatia so ta ci ta fudu kuma last game karshen wasan su na cikin group kuma Cameroon ta zauna ta bar Brazil ta ci ta 4-1 shi yasa kuma in ka duba kuma wanga ya continue kenan Cameroon ya je match abin ga 7 matches kwallo 7 duka Cameroon na zuwa the wrong side Cameroon na lose basu ma samu draw ba in ka duba Ghana kuma mu da South Korea da zamu buga cikin tarihin World Cup match da World Cup da Ghana muka je duka second group game mu bamu taba lose ba domin daga Germany 2006 da jabinga Italy suka ci mu 2-0 wannan farkon wasan mu na biyu mun ci Czech Republic 2-0 in ka zo South Africa 2010 farkon wasan mu mun ci Serbia 1-0 wasan mu na biyu mu da Australia mun buga 1-1 basu ci mu ba mu ma bamu ci su ba in ka zo kuma Brazil 2014 wasan mu na farko USA ta ci mu biyu muka ci daya ta USA sun zura mana kwallo daya mu ma muka biyu muka ci daya amma mu da Germany kuma ya zama 2-2 sun zura kwallo biyu mu ma muka ci tun shi yasa in ka duba tarihin World Cup Ghana match mu na biyu duka bamu ba taba ci mu ba shi yasa wannan ya bar nike samu alfari ina kallon kaman zamu ya muci South Korea.
Me sharhi ka harkokin wasanni a Ghana na Kesben FM kenan Awal Muhammad a hirar shi da Muhammad Hafiz Baballe. Masu sauraro kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga na birnin Washington DC akan mitoci 16:25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com muryamurka.com ko kuma sashenhausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba
matafiya a dawo lafiya jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya baba yakubu makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin yau shirin a dawo lafiya zai ci gaba da tattaunawa da ko komanda Ahmed Umar Yaldu shugaban hukumar road safety a jihar Ogun A makon da ya gabata sun tattauna abubuwa da dama har ya kai inda wakilin mu Hassan Umar Tambuwal ya tambaye shi wani matakai ne suke dauka idan aka kama direba da ya tukin ganganci. Sai ya ce
idan muka kama mutum ya irin wannan tukin gangancin, to a gaskiya muna aika shi zuwa wajen duba kwakwalwa ta din. Ya gane ai abin da muke cewa emotional evaluation, da muna kira shi psychiatric test, amma sai muka ga abin kuma yayi tsauri sosai. A ce ga mutum test na mahaukata, to sai dai a ce a yi ma mutum psychological evaluation, a duba na swatation shi na zatsi ne. To do they still da ita makarantar ta psychiatry suke wannan asibitin na psychiatry suke yin din wannan. So idan aka auna mutum da aka ga cewa lalle wannan ba na zatsi bane, to gaskiya abin da za a yi shine kuna da koda yana lasin din withdraw din shi zai za a ana shi tuki gaba daya. So kaga kuma shi lasin din nan shine kawai a document, shine kawai a takarda wanda ya ba mutum dama ya tuki akan kowace hanya a Najeriya in dai public road ce.
To kamar bayan kun karbe lasisi ga direban da kuka same shi da yana da dan tabe hankali, kuna iya ku aika shi kamar a ce asibitin mahaukata?
Eh, to idan dai muka aika shi can wannan asibitin mahaukatan kuma aka tabbatar cewa bai da laya ko yana dan tabuwa ko bai da tsuba, to iyali ne su dai adda wannan haƙin su aika shi can wannan makarantar ko kuma asibitin da mahaukata domin ya samu ya gyaru.
Lasisin tukin mota aji ne, akwai E, akwai D, akwai C da dai sauransu. Me wannan ke nufi?
Yana nufi ne based on tonnage, irin kamar a ce ko nauyi ko category na mota hakan nan. Kamar kaga kaso na kananan motoci, kaga kamar ba za ka hada shi da kamar na su manyan motoci ba hakan nan, ko kuma kamar su kananan motoci ko buses shi ma ba za ka hada shi da kamar a ce irin na wannan bulldozer ba haka, ko mai yawa art wannan muke kira art moving vehicles wanda yake construction companies haka suke amfani da su. So shi yasa wannan based on wannan category ne. Sannan kuma akwai har na masu handicap,
a ce masu fama da lalura,
masu fama da lalura ko gurgu hakan nan misali yau na haka. To duk akwai su ma irin nasu, so category by category ne.
Kamar shekaru nawa ko kuma wane lokaci ne ake bukata mutum yayi yana koyon tukin mota kafin a bashi lasisi?
To a zama yi magana muka ce daga shekara 18 mutum ya zama eligible, ana ganin ya fara dai a dokar kasa ya fara dai mallaka.
Wato ina nuhin kamar a makarantar tukin mota.
Okay, kamar a makarantar tukin mota a duk lokacin da makarantar ta gamsu cewa lalle shi wannan ya iya tuki, ta an gwada shi duk yadda ya gwada ya tarada kuma an tabbata ya iya, to a lokacin ne za a bashi. Saboda jaraba wannan da ake yi fa, idan zai fadi jaraba wannan sau 100, to ba za a bashi certificate din nan ba, sai dai a yi ta bashi rifa ya ta dawa in zai iya dawa, sai ya ci jaraba wannan kuma ya gamsar da hukumomin wannan makarantar cewa yes lalle ya iya. Sannan ko ba wai in ya tsallake wannan ba shi kenan ba, sai ya zo da kanshi wajen BIO su yi testing din shi, su yi testing din tukin mota ta physically, a ga cewa eh lalle ya iya. Sannan biyawo zai sa hannu ga abin da shi yi. Kaga mahiyancin aikin ma su wanda makarantun tuke mota da kuma biyawo su ne suke yi. Mu dai iya namu mahiyanci kawai mu buga license din. In akwai wani problem, to ba lahin hukumar ke hatsura ba ne, sai dai a ga laifin biyawo. Saboda idan su driving school sun yi testing mutum sun ce eh lalle ya iya wannan, sun gwada shi an koyar da shi ya ci jaraba an gwada shi ya iya mota sauransu, to biyawo ne shi ne zai tabbatar. Idan biyawa ya tabbatar, mu believe cewa ba zai karya ba ko haka ba, sai mu buga mutum lasin din.
To amma mutane da yawa suna ganin cewa aikin BIO ya kula da lafiyar ababen hawa kamar motoci, babura da sauransu, amma abin da ya shafi tafiya a hanya, lasisi, hadura da sauransu, kamar ku ne kuke da wannan haƙƙi?
Eh, muke da, amma kaga na ga maka tun da farko a haɗin gwiwa ne na abinda ake cewa tripartite policy ko tripartite arrangement, the road safety, the VIO, the state internal revenue service, in kuma a federal layer a ce federal inland revenue service. So wannan su ne ke da wannan haɗakan.
Wasu direbobi ba su san alamomin hanya ba, to su waɗannan da ba su gane ko sun ka san alamomin hanya ba, ya kuke yi da su?
To kamar yadda ku ga maka da farko, shi wannan jadawalin na koyar da kuki wannan manhaja da ko jadawalin yana ɗauke da duk wannan abubuwan, road signs, the road markings, akwai wanda ake zanawa ga ita hanyar kanta su ne markings din, sannan road sign wanda kuma ake katewa haka
kamar alluna haka,
kamar alluna. To kaga duk ana duk akwai duk wannan jadawalin duk ya tada da shi ana koyar mutane. Wannan
anan zamu dakatar da hirar har sai sabon mako idan Allah ya kai mu mu ci gaba da ita. Yanzu a madadin bakon namu ko komanda Ahmad Umar Yaldu shugaban hukumar Rosafti a jihar Ogun da wakilin mu Hassan Umar Tambuwal da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa na murya Amurka. Baba Yako makerin ne daga nan birnin Washington DC yake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.
A gaishe ka Baba Makeri, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kan aika mana ta hanyar email. Sakonmu na farko da muka samu a yau, sakon haɗin gwiwa ne daga Jamilin Ado Salatu Goma ga Annabi Rajau, tare da Fatin Ado Salatu Goma ga Annabi Rajau. Kuka ce, yau kira zamu ga ƴan uwanmu mata masu girke-girken abinci da cewa ya kamata mu ƙara kulawa da wuta fiye da yadda muke kulawa da ita yayin gudanar da girke-girkenmu, domin yanzu lokacin iska ne, don haka bai kamata mu manta ba. Tsalle ɗaya ake yi a faɗa rami, amma sai a yi tsalle dubu ba a fito ba. Ƙarshe muna addu'ar Allah ya kare mu da kariyarsa. Sai kuma saƙo na gaba kuma shi ma na haɗin gwiwa ne daga wato Baffa Haruna Bajoga da Kabiru Abubakar Bulan Yaƙi, ko kuma cewa kuka yi hukumomin ƙasar Mali, Allah ya ba ku iko kakkaɓe duk wasu nau'ukan rashin tsaron cikin gidanku da hannayenku, ba sai wasu ƙasashe daga wata duniya sun nema kawo muku ɗauki ba, domin a irin haka ne ake fito da ƙwarƙwata. Muna fata Allah ya ba mu tsaro mai inganci Afirka baki ɗaya. Da ƙarshe kuma sai saƙon Salihu mai shinkafa song daga jihar Adamawa, kai kuma cewa kai assalamu alaikum VOA Hausa. Yau na shigo ne da in bayyana murnata da farin ciki game da buɗe rijiyar mai ta farko a arewacin Najeriya. Hakika wannan abin murna ne da farin ciki matuƙa. Sai dai mu ce Allah ya ƙara azurta arewacin Najeriya da albarkatun ƙasa har ma da Najeriya baki ɗayansa. Madalla jama'a, ga wannan saƙon.
Gasar kofin duniya shine babban sha'anin wasa a wannan shekara. Ku biyo mu a wannan shirin wasanni mai ƙayatarwa, inda za mu yi muku fashin baki kafin kowane wasa da ma bayan wasan. Za mu tattauna kan fitattun 'yan wasa da ƙungiyoyin wasan da masu horar da 'yan wasa da ma 'yan wasan baki ɗaya. Kai, ba za a bar 'yan kallo a baya ba, waɗanda suka bar ƙasashensu na Afirka suka je birnin Doha. Za mu kasance a baki ɗayan gasar. Kar ku bar a bakku a baya a wannan nishaɗin na sashen Afirka da muryar Amurka. Ku bar mu more wannan gasar ƙwallon ƙafa mai ƙayatarwa tare.
To, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma fa a taƙaice.
A takaice, ma'aikatar tsaron Burtaniya ta faɗa a cikin rahoton tsaronta na sirri na yau da kullum da aka wallafa a shafinta na Twitter a yau Asabar, cewa akwai yiwuwar Rasha tana cire makaman nukiliya daga cikin tsofaffin makamanta na nukiliya, tana kuma harba makamai maras albarusai kan Ukraine. Wasu tabbatattun hujjoji na hotuna sun nuna ka rikicin wani makami ƙirar AS-15 Kank da aka harba ta sama, wanda aka ƙera a shekarun 1980, kuma akwai yiwuwar an sauya kan makamin. Masu zanga-zanga sun yi maci a kan titunan Urumqi, babban birnin yankin Xinjiang na China, domin nuna ɓacin ransu a kan tsawaita zaman kulle na annobar COVID-19. Zanga-zangar ta biyo ne bayan wata gobara a wani ginin gidajen jama'a mai tsawo a Urumqi a ranar Alhamis, wadda ta yi sanadiyar mutuwar mutane 10 da kuma damuwar cewa dokokin zaman kulle sun hana ma'aikatan kashe gobara damar shiga a cikin ginin da wuri. Ministocin lamuran cikin gida na ƙasashen Turai a jiya Juma'a sun yi na'am da tsarin ƙungiyar tarayyar Turai ta EU na tsara isowar baƙin haure, bayan wata muhawara mai zafin gaske kan wani jirgin kwale-kwale na ceton 'yan gudun hijira da ta ɓarke tsakanin Italiya da Faransa. Faransa ta zargi Italiya.
To, masu sauraro, da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai kuma an jima idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Murtala, Faruk Sanyinna wanda ya taya ni gabatar da shirin, da Baba Makeri wanda ya hada shirin ya kuma bada umarni, da ma injinin namu na yanzu, ni Hadiza Kyari ke muku fatan alheri. Ma